da zakirai da masu karanta littafin gausu kwana muke ba bacci a idanunmu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos da masoyan annabi matasan gwadamu
su kan sauke mu a masauki mai kyau dangi komai muka bukata za a kawo shi bajirgi ba wani mai shan wata wahala da zai wani kuki kullum muka je gunsu walla suna karɓar mu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos na masoyan annabi matasan gwadamu
ya dangina in takaice muku labari tiket ɗin jirgi suke kawo min dauri akan wannan hidima ta nasu Idul Mashari wallahi mutanen nan suna ganin girmanmu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos na masoyan annabi matasan gwadamu
ya Allah ina roƙonka ka dafa musu sannan ka buɗa musu dukkan harkokinsu ka ƙara ciyar da su gaba a kan lamurorinsu ka amsa addu'an nan domin sa masoyinmu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos na masoyan annabi matasan gwadamu
sannan Allah ka kiyaye su a dukan shari sannan Allah ka haɗa su da dukan alkhairi su da iyalansu da masoya na bukutari Allah da ni da su ɗa ne fa majinginar mu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos na masoyan annabi matasan gwadamu
Amina Amina Hajji Nura muke tafiyar da Tarjishu da Isa har da Abdul Qadir da Habibullahi da baban gida yaro wayar wata shekarar mun je da minista yayanmu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos na masoyan annabi matasan gwadamu
Zana takaita a cikin wannan waka in an tambaye ka wai waye yi wannan saka ka ce Bar'ama da wani marara zaka na birnin Gombe birnin Buba yar garinmu
samu dukin mauludi a gege a san Lagos na masoyan annabi matasan gwadamu
na sanya turakin a gege Alhaji Salisu da Rasha
matasan gwadamu
Alhaji Awwal Mahmudu
matasan gwadamu
mai anguwana a gege
matasan gwadamu
Alhaji Mahmudu Sufi
matasan gwadamu
madaki na rufin Lagos
matasan gwadamu
Sayyidi Hussein Mahmudu
matasan gwadamu
shi na ciyaman gwadamu Alhaji Awwal Musa
matasan gwadamu
Alhaji Ado Alhaji Babu
matasan gwadamu
Malam Aliyu Azare Kaima
matasan gwadamu
Rabi'u Garba na Saudi
matasan gwadamu
Baba Anti Umar Sani
matasan gwadamu
da Ismail Rabi'u
matasan gwadamu
da Salisu Mahmudu
matasan gwadamu
Alhaji Ahmad Azare
matasan gwadamu
da Malam Ashur Isa
matasan gwadamu
Alhaji Hassan Mahmudu
matasan gwadamu
Malam Umar Awwal
matasan gwadamu
Alhaji Sani Umaru
matasan gwadamu
Malam Murtala Ibrahim
matasan gwadamu
da Malam Saminu Mahmudu
matasan gwadamu
da Malam Safiyanu Ya'u
matasan gwadamu
da Hamisu Isa Dala
matasan gwadamu
Alhaji Rabi'u Isa
matasan gwadamu
da Usmanu Abdullahi
matasan gwadamu
da Alhaji Haruna Muhammadu
matasan gwadamu
da Malam Bello Mahmudu
matasan gwadamu
da Muhammad Shafi
matasan gwadamu
da Malam Bana Mahmudu
matasan gwadamu
da Alhaji Muhammad Al-Ghali
matasan gwadamu
da Alhaji Hamisu Garba
matasan gwadamu
da Alhaji Tijjani Isa
mata san ku
kyamu da Alhaji Mahmudu Sadalaini
mata san ku kyamu
da Mu'azu Saidu
mata san ku kyamu
Allah Malam Aliyu Jibril
mata san ku kyamu
san da Malam Aliyu Ibrahim
mata san ku kyamu
da Malam Jamilu Bala
mata san ku kyamu
da Malam Jibril Bijega
mata san ku kyamu
da Malam Hassan na Shafi
mata san ku kyamu
da Sayyida Hussein gaishe ki lalle mun tabbata ba kuna kaunar mu Mudikin mauludi a gege a kan Lagos na masoyan annabi mata san ku kyamu
za mu bikin mauludi a gege a kan Lagos na masoyan annabi mata san ku kyamu